An jima ana korafi akan rashin baiwa sarakuna dama a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya duk da muhimmancin da suke da shi a cikin al'umma.
An san darajar mutanen nan, an san darajar sarakuna, an san irin dimbin irin gudunmuwar da suka basuwa ga ci gaban ƙasa, ga zaman lahiyar ƙasa, ga kuma al'amurra na talakawa. To idan tsarin mulki zai iya ba da dama ga sarakuna su samu shi ba su dama shi ce ga office ɗinsu ga abinda za su iya yi cikin tsarin mulki, to wallahi za ka ga ƙasar nan insha Allah duk waɗannan matsaloli da ke faruwa na sha'anin zaman lahiya, na sha'anin tsaro, na sha'anin ci gaba da taɓarɓarewar ainihin tarbiyya ga matasa, to za ka ga cewa insha Allah an yi maganinta.
Masanin tarihi kenan a Najeriya Bello Idris a wata zantawa da ni da shi a lokacin baya. Sai dai duk da sanin muhimmancin sarakuna bai hana gwamnatoci suna taɓa masarautu ba, kamar yadda gwamnatin Sokoto take gyara ga dokar da za ta shafi naɗin sarautu, abinda tuni ya jawo cece-kuce duk da yake gwamnatin ta ce tsarin dama haka yake a baya, kamar yadda babban lauyan gwamnati Barista Nasir Muhammad Binji ke cewa.
To sashe na biyu, na biyar ƙaramin sashe na biyu na tsarin mulkin ƙasa ya ce executive power ta jaha wake ya gudanar da ita, aka ce gwamna shi da kanshi ko a mataimakin shi ko kamishinoni ko kuma ma'aikatan shi, amma bata ce wasu ko kamar sarakunan gangancewa ba. To shi yasa muka cewa a'a ba su wannan damar, an yi shi ne ba bisa ka'ida ba, shi yasa ya kamata a canza shi, amma canjin ba zai taɓa abin da aka saba da shi ba.
Ita kanta masarautar sarkin musulmi ta bakin wakilinta a wurin taron sauraron ra'ayoyin jama'a akan sabuwar dokar, sa'in Dola Usmaniya Muhammad Jibi Kilgori ta ce shirye take ta yi aiki da sabon tsarin domin dama ta saba da shi.
So now what the law is saying, we are going to revert to that practice which we had 8 years, so we know that practice and we are ready to operate. It's just like asking us or asking the Nigerians to sing the former national anthem. We are ready to sing it.
To sai dai har yanzu jama'a ba su karbi wannan tayi na gwamnati ba akan gyaran dokar, da mai suna ganin taba martaba gidan dan podio ne.
Ya za a yanzu hakimin da a cikin jihar Sokoto ya yi dubu uku, za a ce gwamnati shi zai hakimi. Uban kasar da Sokoto ya kusan 80 da wani abu. Yanzu hakimi guda ya mutu sai su hakimai dubu uku su mutu sannan gwamnati ya da su gaba ɗaya.
Duk da mun gode ma gwamnatin jihar Sokoto da sashen zartarwa da wannan majalisa ta gabatar da wannan guduri domin tattaunawa, mu gaskiya ban mu goyi bayan duk abin da zai kawo karnaki ko kuma rashin walwala ga aikin majalisar mai alfasarkin musulmi ba. A takaice dai gaskiya wannan gudurin doka ba ma goyon bayan shi.
Wannan ba ya rasa nasaba da gagarumar tarba da aka yi wa sarkin musulmi lokacin da ya dawo Sokoto daga Abuja. Jama'a ne suke cincirin do a hanyar shiga fadar sarkin musulmi suna yi masa maraba, kamar yadda hotunan suka bazu a kafafen sada zumunta a yanar gizo. Tuna dai da majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta yi nisa da aiki akan gyaran dokar, kuma kowane lokaci tana iya yin matsaya a kanta. Makonnin da suka gabata dai manyan masarautu a Najeriya sun tsinci kansu cikin wani yanayi na halin tsaka mai wuya, inda wasu na matakin shari'a, wasu kuma suna jiran su ga yadda Allah zai yi da su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.